Kasashen duniya sun yi ta fafatuka da kashe makudan kudade wajen taimakawa gwamnatoci a Najeriya a hujjan inganta dokokin kare yancin kananan yara, wadanda su da yawa suke fuskantar nau'o'i na cin zarafi daban-daban. Sai dai har yanzu ana samun mutane da ke kauda kai daga dokokin da aka samar na kare yancin kananan yara, suna cin zarafin yara musamman 'yan mata ta hanyar yi musu fyaɗe, kamar wanda ya faru a makon jiya a garin Yawuri na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Jami'in gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama a jihar ta Kebbi, Barista Hamza Wala, ya ce matasa ne biyu ake tuhuma da yawa yarinya 'yar shekara uku fyaɗe, kuma yanzu haka suna hannun hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense, ana ci gaba da bincike.
Yarin shiga ta uku da wata huɗu ne, kuma abin daga sunan zuwa makaranta boko ne, suna da makaranta nan gaban gidansu. Yarin da suka yi wannan abin makwabtansu ne, ta dara makaranta babanta, shi dai bai so da hankali ba. Haka dai ya ga wani yaro ƙarami ya kawo mai kayanta. Yace ina take suka ce ba su gane ta ba, amma dai sun kayan ta waje da kulata da uniform ɗinta gaba da hijabinta. So bayan haka sai shi baban ya fito waje yake tambaya, sai wani wanda a nan waje yana waskare yace ya kamata shi gidan ga to gidan kuma nan gidan banzar. So haka nan sai aika yaro ya bincike gwamnatin gidan shi, ko da aka fito da ita dai ya riga ya ɓata yarinya gaskiya. Aka je nan sex center nan Kalgo, aka tabbata lallai eh wannan abin ya faru, sai ya ɓata yarinya. Abinda wannan kenan, yaran sun rage hannu wannan Civil Defense 'yan shekara 20 ne ko 22, kuma sun faɗa cewa eh lallai wannan abin sun yi.
Na maganta da mahaifin yarinyar, duk da yake baya son magana akan lamarin saboda ɓacin rai da damuwa da yake ciki.
Abin da ke damuwa na ina ji da jinyar ta ne yanzu.
Fatan dai jikin da sauki.
Eh, jikin da sauki. Jiya ne ma ta ce cikin tana ciwo. Sai kaman irin ɗan yawan dukawa bayan gari haka da bawali, to shi ne wanda muka fi gani damuwa wanda ya fi ɗaga mana hankali. To amma yanzu na ga da safen nan kaman abin yana ɗanyen sauki, duk da yake dai shiga na gidan bai wuce biyu saboda ban jin daɗin zama cikin gidan.
Hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense ta bakin kakakinta Akim Adeyemi ya ce lallai akwai magana mai kama da hakan da take bincike a kai, sai dai ta ce ba za ta ce komai ba akan batun sai an kammala bincike.
Truly there's a case before us and I think they are looking into it. As soon as they are done with their investigation and they let me have it, I can make it available to whoever that's interested in it.
So but it happened.
I think so.
Ko bayan wannan yanzu haka akwai wani matashi dan shekara 21 da ake tuhuma da yawa yarinya 'yar shekara 6 fyaɗe a garin Kalgo duk a jihar ta Kebbi, wanda 'yan sanda ke bincike a kai. Bisa ga la'akari da cewa jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka sanya hannu ga dokokin kare yancin kananan yara, idan bincike ya tabbatar da laifin wanda ake tuhuma da yan fyaɗe, akwai yiwuwar su ƙare sauran shekarun rayuwarsu a gidan kaso. Muddin dai aka yi aiki da sabuwar dokar ta hukumta masu aikata fyaɗe a jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.